الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله وأن ينونا منا وأن رانا تليتنين ديا ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1445 wanda ya dace da 11 ga watan uku shekara ta 2024 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu game da kowace albarka da ake samu a wannan wata kuma ya taimaka mana akan ayyukan alkhairi a cikinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukan alkhairi da zamu gabatar kuma muna roƙonsa ya ba mu damar gudanar da kyakkyawan tafsiri malittafinsa mai girma ya ba mu lada tare da waɗanda suka taimaka wajen shirya wannan tafsirin da waɗanda suka taimaka da dukiyansu da waɗanda suka taimaka da jikunansu hakanan waɗanda suke shirya gudanarsa a kowace rana da waɗanda suke yaɗa wannan tafsirin da masu sauraronsa a ko'ina a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yanda muka haɗu a wannan masallaci Allah ka haɗa mu a gidan aljanna amin za mu fara tafsiri ne na wannan shekara daga suratu yasin za mu fara tafsiri daga farkon suratu yasin insha Allah ita ce sura ta 36 kuma karatun da za mu gabatar yau yana ɗauke da bayani akan falalar ita wannan sura wato suratu yasin tana daga cikin mafi shaharan surorin alƙur'ani domin surori na alƙur'ani wasu sun fi wasu shahara to yasin tana cikin waɗanda suka fi shahara ne dalili abinda ya sa suratu yasin ta samu shahara saboda yawan dalilai waɗanda aka samu daga manzon Allah masu bayanin falalanta dama falalan sura shi ke sa wannan suran ta shahara abinda ya sa suratu yasin ta shahara falalan da aka samu ta sashin hadisan manzon Allah sai dai babu wata sura a cikin alkur'ani wanda ta samu dalilai masu yawa a kan falala kamar suratu yasin sannan kuma babu surar da duka dalilan falalanta ba su inganta ba kamar suratu yasin waɗannan dalilai da aka samu waɗanda suke nuna shahararta falalanta wanda falalanta shi ya kai ta ga shahara waɗannan dalilan ba su tabbata ba. Ba za mu karanta wannan sura ba tare da mun tabbatar da wannan ba, saboda amanar ilimi. Maganar mu game da farkon wannan sura ya shafi abubuwa guda hudu. Na farko, abu na farko wanda shine muhimmin abin da ya kamata musulmi ya sani, gargadi game da aikin da aiki da hadisin da bai inganta daga manzon Allah ba. Wannan shine abu na farko wanda ya kamata kowane musulmi ya sani, wajibi ne duk wani musulmi ya sani. Babu shakka dole ne mu daraja maganar manzon Allah, duk inda aka samu maganar Annabi Muhammad to musulmi ba shi da abin da yake haba-haba ya yi kokarin ya dauka kamar ita. To amma kuma shi da kansa manzon Allah ya yi mana gargadi, wannan gargadin ya kamata a ce duk mun san da shi. Ya taho ta hadisin Samura bin Jundub, Allah ya kara masa yarda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man haddatha anni bi hadisin, man haddatha anni bi hadisin, duk wanda ya ba da labari game da ni, in dai wani hadisi ne, manzon Allah ya ce yura annahu kazibun, in dai ana ganin ƙarya ce. Kaga ba kai ma kake gani ba, in dai wani yana ganin wannan hadisin ƙarya ne, kuma duk da haka ka kwadaitar da mutane su yi riko da wannan hadisi, manzon Allah ya ce fa huwa ahadul kazibina, babu shakka mutum zai tashi a lahira yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ƙarya ga manzon Allah. Kaga dai ba kai ka ƙirƙiro hadisin ba, ka dai karantar da hadisin, shi wannan hadisin ka kwadaitar a yi aiki da shi, ka kwadaitar a yi aiki da wannan hadisin. Amma ana gani wannan hadisin ƙarya aka yi wa manzon Allah, kaga ba a ce kai kana gani ba, abinda manzon Allah ya ce yura annahu kazibun, yura, in dai ana ganin ƙarya ce aka yi wa manzon Allah, to fa idan ka karantar da wannan hadisi mutane suka yi aiki da shi, kana cikin waɗanda suka yi ƙarya ga manzon Allah. Wannan maganar Annabi ne da kansa ya faɗa, ya zo ta hadisin Samura bin Jundub, kuma ya zo ta hadisin Al-Mughiratu bin Shu'ba, Allah ya kara musu yarda. Waɗannan sahabban manzon Allah hadisin yana Sunan Ibn Majah, ya yi babi a kai, babu man haddasa an rasulillahi hadisan wa huwa yara annahu kazibun. Don haka yasa malaman hadisi, kamar misali al-Imam Muslim, abinda zai baka sha'awa, wannan hadisin shine number one a sahihu Muslim. Al-Imam Muslim bai rubuta wani hadisin manzon Allah ba sai da ya fara da wannan. Me hikima? Kafin ka karanta ka kwanta sani, duk wanda ya yi ma Annabi ƙarya babu shakka zai taɓe, Allah ka tsare mu. Shine hadisi na farko, yana kitabul muqaddima, kuma ya kawo shi a babu taglidhil kadhibi ala rasulillah, hadisi na bakwai a sahihu Muslim. Hadisin yana Sunan Tirmizi, babu ma ruwiya an rasulillah, yace babu man rawa hadisan yara annahu kazibun, wanda shi ma hadisin duka riwaya ce ta Al-Mughira bin Shu'ba. Kowane malami yana gargadin mu kada mu yadda mu kwadaitar da mutane su yi aiki da hadisin da bai inganta daga manzon Allah ba. To wannan riwaya ce ta Samura bin Jundub da kuma Al-Mughira bin Shu'ba. Akwai kuma hadisin Salamatu bin Al-Atwa Al-Aslami, hadisin Salama, wanda duk hadisan nan mun sha jin su. Yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yaqul anni, akwai riwayar da ta ho man yaqul alayya ma lam aqul, man yaqul alayya ma lam aqul, wanda ya faɗa min abinda ban faɗa ba, falyatabawwa maq'adahu minan nar, to ya shirye wurin zaman sa a cikin wuta tun kafin ya mutu. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, yana babu ismi man kazaba ala nabi, zunubin mutumin da ya yi ƙarya ga Annabi Muhammad. Kina hadisi na 109, hadisin ya zo a sahihu Muslim da kitabul muqaddima, yana babu wujubur riwaya an istiqati wa tarkil kazzabina. Al-Imam Muslim ya ce duk sa'ilin da za a karanta hadisi to a tabbata waɗanda ake karanta hadisin daga wurinsu amintattun malamai ne ba makaryata ba. To riwayar da ta zo ta sahihu Muslim, man haddasa anni bi hadisin yara, wannan riwaya ta biyu kenan, kaga wancan yura. Idan ka karanta hadisi game da annabi kai kana ganin ƙarya ce, fa huwa ahdul kazibina, to duk da haka ka karanta to kana cikin makaryata. Hadisin yana sunan Tirmizi, yana kuma sahihu Muslim, yana sahihu Bukhari. So waɗannan dalilai wanda kaɗan ne game da tsawatar wanda annabi ya yi dangane da yin ƙarya gare shi. Kuma ko da ba kai ne ka yi ƙaryan ba, idan aka ce wannan abu bai inganta daga manzon Allah ba, to ka yi ƙoƙari ka bar shi, kar ka yi aiki da shi. Ai, shi yasa aka ce yura annahu kazibun, saboda wani malami ya taɓa ƙorafin maganar ƙarya ce. To tunda har an samu waɗanda ke ganin wannan hadisin bai inganta ba, kuma dalilansu suna da ƙarfi, kaga aiki da wannan hadisin ba daidai ba ne. Me yasa muka gabatar da waɗannan hadisai? Saboda Yasin ta samu hadisai masu falala, wallahi. Kuma waɗannan falala da ta samu suna da matakai daban-daban har guda bakwai. Matakai na falalan Yasin guda bakwai ne, idan ka tattaro hadisan ka yi abin da ka yi la'akari da su. Saboda haka yasa surar ta shahara, mutane kuma suna ta aiki da waɗannan hadisan, alhali hadisan ba su inganta ba. Allah ya sa mu gane. Don haka akwai buƙatar mu yi matashiya a kai, don mutane su san haɗarin aiki da hadisin da bai inganta daga manzon Allah ba. Matakin farko, zan karanta hadisan ba don kwaɗaitarwa ba, domin tuntuna akwai su a cikin littafin fiqh, sai don tabbatar da cewa waɗannan hadisai ba su inganta ba. Matakin farko na martabar da aka samu, matakin farko na martaba ta suratu Yasin, wanda shine yazo a kitabul musannaf, yana kitabul janaiz babu ma yuqalu inda al-marid idha hudira, a kitabul musannaf yana juz'i na kushafi na 124, hadisin Ma'aqil bin Yasari. Hadisin Ma'aqil bin Yasari yazo da riwaya daban-daban game da suratu Yasin, amma a matakin farko shine yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'uha inda mautakum, idan kana da ɗan uwa bashi da lafiya ya kusa mutuwa, to sai a karanta mar Yasin kafin ya rasu. Wannan shine matakin farko, kuma yana cikin littafin fiqh. Zaka ganshi Sunan al-Kubra na Imam an-Nasa'i, yana babu ma yaqra'u 'ala al-mayyiti, wanda ya taho an Ma'aqil bin Yasar anna rasulullahi qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace Yasin qalbul Qur'an, Yasin ita ce zuciyar Alkur'ani. La yaqra'uha rajulun yuridu Allah wa daral akhirah, babu mutumin da zai karanta Yasin yana fatar ya dace da yardan Allah ko ya samu duniya, illa ghufira lahu, face an gafarta masa. Sai annabi ya ce iqra'uha ala mautakum, mautakum da yake nufi wanda bai riga ya mutu ba. Sai manzon Allah ya ce ku karanta Yasin ga majinyatanku waɗanda suke gab da mutuwa. Wannan hadisin yadda muka karanta yana a Sunan al-Kubra na Imam an-Nasa'i, yana kitabul musannaf na Ibn Abi Shayba, kuma yana al-Musnad al-Imam Ahmad. A riwayar al-Imam Ahmad, annabi ya hada Yasin da suratul Baqara. Al-Baqaratu sanamul Qur'an wa thurwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan, inda yake magana suratul Baqara ita ce tozon al-Qur'ani, kowace aya mala'ika 80,000 ya saukar da ita. Wannan ba gaskiya ba ne, amma hadisin yana haɗe da hadisin Yasin. Don a ƙarshen hadisin shi ne annabi yake cewa Yasin qalbul Qur'an, dukkansu riwayoyi ne na sahabi guda, shi ne Ma'aqil bin Yasar. A cikin riwayar annabi ya ce la yaqra'uha rajulun yuridu Allah wa daral akhirah illa ghufira lahu wa qara'uha ala mautakum, shi ne mahallu shahidi. Ku karanta Yasin ga majinyatarku kafin su mutu, idan kaga alamar ɗan uwanka wanda ba shi da lafiya ake jinyarsa, alamar ajali ya zo, to sai a karanta masa Yasin. Amma hadisin munkarun, hadisin ba shi da kyau. Muna faɗa ne saboda kar ma a yi aiki da hadisin. domin suna cikin littafin fiqhu zaka gani ana kwadaitar da mutane littafin fiqhu da yawa alhali kuma ƙarya ce aka yi manzon Allah domin duk inda aka ce ma hadisi almunkar to wannan hadisin ka fito kararaka ce ƙarya ce ga manzon Allah to amma duk da haka saboda shaharan hadisin zaka ga bayanin nan as-silsilatu dha'ifa hadisin 6843 amma duk da wannan dalilai da aka samu cewar hadisin bai inganta ba sai ya zama ya shahara a littafin fiqhu sosai don haka zaka ga malaman fiqhu suna kwadaitarwa idan mutum rashin lafiya ya tsananta an ga alamar ba zai tashi ba sai a juya gadansa gadan da yake kwance shimfidan da yake kai sai a juya kafarsa ta zantana qibla a sa matashi a dago kansa sai a karanta mai surati yasin kafin Allah ya karbi ransa wato qira'atu surati yasin indahu saboda wannan shine matakin farko to wannan mataki na farko da yake gabace tsakanin duniya da lahira sai zama mutane ana sha'awar rabu da duniya lafiya ana sha'awar rabuwa da duniya lafiya saboda haka duk wani dan sababi da ake ganin za a samu rahama to idan aka same shi koda bai inganta ba sai a raruma to amma dai bai dace ba baka samun falala ta hanyar ƙarya martaba ta biyu shine karanta yasin bayan an yi mutuwar kaga wancan matakin farko kenan hadisan shi ba su inganta ba mataki na biyu fa bayan an rasu shi ma kuma ya samu hadisin sahabbai daga cikin su akwai Abu Darda'i da Abu Zarr al-Ghifari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min mayyitin yamutu fayuqra'u alaihi yasin illa hawwana Allahu alaihi babu wanda zai mutu idan ya mutu sai a karanta masa yasin to idan aka karanta masa yasin Allah zai sawwake mishi kaga wannan ya nuna kenan bayan mutuwa wanda shine mataki na farko na biyu kuma duk alqur'ani babu wata sura da aka ce a karanta wa mamaci in bai ta ba saboda kai sa ita wannan sura ta shahara kuma malaman fiqh suka karbi wadannan hadisan in ka dubi kitabul azkar na al-imam an-nawawi ya kawo shi wannan hadisi shine hadisin 117 yace isnaduhu da'ifun yace hadisin yana da rauni ya dan fadi magana mai sassauci amma abinda ya inganta shine hadisin ƙarya ne ba ma mai rauni ba saboda hadisi ne mawdu'un yana silsilatu da'ifa hadisin 5219 wannan riwaya ta farko kenan riwayar Abu Darda'i da Abu Zarr al-Ghifari bayan mutun ya rasu a karanta mar suratu yasin wannan masana hadisi sun ce ƙarya aka yi manzon Allah ya ma fi ƙarfin a ce hadisin yana da rauni don haka bai dace ba akwai riwaya ta biyu ita ce hadisin Ma'aqil bin Yasar wanda ya kawo hadisin matakin farko shine karanta yasin kafin mutun ya rasu to ya ruwaito wannan hadisi riwayarsa ta biyu yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'u ala mautakum yasin ku karanta wa matattunku yasin idan aka ce mautakum waɗanda sun riga sun rasu hadisin yana sunan Abi Dawud sunan Nasa'i to sai ya zama malaman fiqh sun karbi mataki na farkon nan kamar da muka ce wato shine a karanta alqur'ani a karanta suratu yasin ga wanda bai riga ya mutu ba malamin fiqh da yawa sun dauka kuma daga ciki akwai manyan malamai kamar Ibn Taymiyyah in ka dubi al-ikhtiyaratu fiqhiyya shafi 91 Ibn Taymiyyah ya dauki wannan fahimtar yana cewa al-qira'atu 'ala al-mayyit ba'da mautihi bid'a a karanta al-qur'ani ga wanda ya rasu idan ya riga ya rasu karanta al-qur'ani gare shi bid'a ne babu shakka wannan ba shi da asali daga manzon Allah yace ba shi da asali to sai yace khilaful qira'a 'ala al-muhtadir amma in bai riga ya mutu ba fa innaha tustahabu bi yasin sai Ibn Taymiyyah yace babu laifi ana iya karanta masa yasin to kuma abin da yasa yace babu laifi saboda wasu daga cikin malaman farko akwai labarin cewa sun yi haka to wannan yasa malaman fiqh suka samu sassauci suke ganin kafin mutun ya rasu ana iya karanta mar yasin kuma sannan bid'an karantawan bai tsanani ba domin yana iya shiga ta babin ruqya shine addu'a ga mamaci tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da falaki da nasi kaga surori ne na alqur'ani to idan ko ya zama wani bashi da lafiya sai aka karanta masa wani sashi na alqur'ani dan fatan Allah ya bashi waraka ta wannan gefen suke ganin wannan ba laifi bane tunda bai riga ya mutu ba wato a karanta masa ana neman ya samu sauki ne to amma dai cewar hadisi daga annabi Muhammad cewa a karanta wata sura ga mamaci koko kafin ya mutu da kuma bayan mutuwarsa lam yasih fihi hadisun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam to zaka ga wannan a kitabu ahkamul janaiz na Muhammad Nasiruddin al-Albani shafi na 11 ya kawo ma dalilin Ibn Taymiyyah gashi Ibn Taymiyyah babban malami ne amma ya tabbatar wannan akwai dan sassauci wato shine a karanta alqur'ani ga wanda bai riga ya rasu ba sai ya ce musamman suratu yasin kasancewar an samu su magabata waɗanda sun yi to amma ko a cikin magabatan al-imamu malik ya tabbatar wannan abin ba shi da kyau al-imamu malik saboda haka zaka gani hatta za al-litafin al-fawakihu ad-dawani sharhu risala in ka dubi al-fawakihu ad-dawani shafin 284 haka nan ka dubi sharhu mukhtasaru khalil yana juz'i na biyu shafin 137 zahaba al-imamu malik ila karahati qira'ati surati yasin aw ghayriha al-imamu malik yace ba ma yasin ba in dai mutun ya taho mutuwa a karanta masa wata sura ta al-qur'ani ba daidai bane aka ce an samu su hadisi sai ya ce a hadisan dubbu su inganta daga manzon Allah ba wali annahu laysa min amalin nasi al-imamu malik yace kai ba ma haka ba shi bai tarar da mutanen Madina ma suna yin wannan ba saboda haka bai da asali daga salafus salihin ba shi asali bai da asali daga manzon Allah to wannan mataki na biyu kaga mataki na biyu shine karanta alqur'ani bayan mutun ya rasu kuma nan ma sai kaga babu wata sura da aka ware banda yasin sai matakin ta na uku karanta ta a makabarta wannan yasin ta samu hadisin Anas bin Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man dakhala al-maqabira wanda ya shiga makabarta fa qara'a surata yasin sai ya karanta suratu yasin khuffifa anhum yawma idhin to gaba daya matattun wannan makabartan a ranan za a daina musu azaba sai kuma washe gari wa kana lahu bi adadi man fiha hasanatun sannan kai da ka karanta yasin din kai da ka karanta za a kirga matattun wannan makabartan sai a baka ladan su to wannan ma gaba daya hadisin nan bashi ma da isnadi amma kuma yana na alittafan fiqhu bashi ma da isnadi a karanta yasin a makabarta bashi ma da isnadi saboda haka ya tabbata ƙarya ce aka jingina ta ga manzon Allah Allah ya kare mu to saboda haka kaga babu hujja akai amma kuma zaka ga mutane suna yi zaka ga mutum musamman ya tafi makabarta saboda karanta suratu yasin zai yi sadaka ga matattu ya manta cewar yana tare da albishirin azabar Allah saboda aiki da ƙarya da aka jingina shi ga manzon Allah matsala kenan ba wai ka dubi gefen falala ba ka dubi gefen wanda aka yi makariya shine manzon Allah saboda haka yasa wannan aiki da shi bai dace ba akwai riwaya ta biyu man zara qabra walidayhi aw ahadihima wanda ya ziyarci kabarin iyayensa ko ɗaya daga cikin iyayensa fa qara'a indahu aw indahuma yasin sai ka karanta yasin gufira lahu sai a gafarta wa mataccen zaka ga mutane na tafiya makabarta suna yi saboda wannan hadisin da ba shi da asali daga manzon Allah wal kullu mawdu'un shi wannan hadisin ma jingina shi akai ga sayyidina Abubakar kuma wallahi ba gaskiya bane zaka gani a silsilatu da'ifa hadisin 2246 saboda haka zaka ga mutane suna kokarin karanta suratu yasin ga iyayensu dama da yasin da kul huwa su suka samu wannan falala alhali babu asali to kaga wannan mataki na uku shi ma bai inganta ba sai mataki na hudu nan ma ya samu hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni faradtu ala ummati ni na tilasta ma al'ummata wato annabi yace duk wani musulmi dole ne qira'atu yasin kullu layla dole ne akan sa sai ya karanta yasin a kowane dare shi yasa zaka ga mutane daddai ne basu haddace yasin ba kuma wannan maganan ba gaskiya bace sai manzon Allah ya ce faman dama ala qira'ati qira'atiha kullal layla duk wanda ya nace mu karanta suratul yasin a kowane dare summa mata idan ya mutu zai mutu shahidan daidai da wanda ya mutu wa shahada shi ma hadisin mawdu'u ne ba gaskiya bane babu shakka ba gaskiya bane haddan suratul yasin a matsayin ta na suran alqur'ani abu ne mai kyau amma ka haddace saboda zaka rika karantawa kai mutu wa shahada ha wannan shirme ne babu shi babu ta inda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda riwayar ba ta inganta ba saboda haka zaka ga mutane sun dage ana ta haddan suratul yasin me yasa fatar mutun ya mutu wa shahada lam yasih hadisi yana silsilatu da'ifa hadisi 6844 sai na biyar mataki na biyar na suratul yasin wanda shi ma ya taho ta riwayar sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda amma hadisin bai inganta ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratul yasin tud'a fi tawrati al-mu'ammima a cikin at-taura akwai suratul yasin amma sunan da aka kira ta mai gamewa a suratul yasin a littafin at-taura suratul yasin sunan ta mai gamewa dan akwai wasu surori waɗanda Allah ya ba da labarin su a cikin at-taura to wannan hadisin sai yake nuna cewar suratul yasin tana cikin surorin da Allah ya ba da labarin su a cikin at-taura amma da sunan da Allah ya bata al-mu'ammima sahabbai suka ce wa man mu'ammima qala sai annabi ya ce ta'ummu sahibaha khairad dunya wal akhirah sahabbai suka ce me yasa ake kiranta me gamewa sai annabi ya ce saboda suratul yasin tana game alkhairin duniya da na lahira game karatunta kaga kenan in kana karanta ta to ba ma duniya kadai ba lahirar ma zaka samu bayan kai mutuwar shahada duniyar zaka same ta sannan a ƙarshen rayuwarka kai mutuwar shahada wa tukabidu anhu balwa dunya sai annabi ya ce kuma suratul yasin tana magancewa mai karatunta bala'in duniya wa tadfa'u anhu ahawil al-akhirah tana kawar wa mutun razanar lahira wa tud'a al-mudafi'at al-qadiya ana kiranta mai garkuwa wato yasin tana ba da garkuwa ita ce take kariya ga mutun tadfa'u an sahibaha kull hajatin duk wata buƙatar duniya yasin tana biya maka faman qara'aha in ka karanta adadallahu 20 hajja ladanka kamar mutumin da yake aikin haji guda 20 ne ka san shi hadisin da bai inganta ba idan ana karanta shi ma zaka ji zuciyarka bata karba ba zaka ji abin kamar tatsuniya kamar ƙarya gashi nan to da ji ka sani ba gaskiya bane wai in ka karanta yasin sau daya ladan wanda ya aikin haji sau 20 to shi me yake yi da yaje aikin hajin bai karanta qur'ani har da yasin a ciki ba wa man sami'aha idan baka iya karantawa ba sai ka saurara adalat lahu alf dinar fi sabilillah ka saurara a karanta suratul yasin kurum kaga kai baka karanta ba mamaki baka iya karantawa ba to amma ladan da za a rubuta maka yana daidai da wanda ya ba da sadakan sulan zinare 1000 wa man katabaha thumma sharibaha in ka rubuta ka sha to maganar ta zo karshe to ka gani adkhala jawfahu alf dawa'in wa alf nurin wa alf wato maganin da za a samu cikin ka za a samu ka magani 1000 haske 1000 yawa yaqini 1000 na imani albarka 1000 rahama 1000 wa naz'a minhu kullu ba'in sanan duk bala'in da yake cikin ka Allah zai cire wallahi magana duk ba gaskiya a ciki amma zaka ga waɗannan hadisan a littafin al-Imam al-Qurtubi tafsirin sa in ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi farkon suratul yasin dan duk wani malamin tafsiri idan zai magana akan yasin to sai yayi kokarin tabo waɗannan saboda me idan baka bayyana ba wani zai dauka daidai ne saboda haka zaka ga suna ta kawowa bayan al-Imam al-Qurtubi ya kawo hadisan nan a littafin tafsirin sa sai ya ce wala yasihu hadisu Abi Bakarin min qibali isnadihi wannan hadisi da aka jingina shi ga sayyidina abubakar bai inganta ba isnaduhu da'ifun saboda aka hadisin yana silsilatu da'ifa hadisin 3260 sai mataki na shida shine hadisin abdullahi ibn mas'ud da kuma hadisin abu huraira suka ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu idan ka karanta yasin a cikin dare to gari zai waye Allah ya gafarta ma zanubi gaba daya ba shakka ba gaskiya bane hadisin yana da'ifu targhib hadisin 978 yana da'ifu al-jami' saghir hadisin 5787 karanta suratu yasin a dare wannan ba shakka alqur'ani ne akwai falala amma a ayyana a ce za a gafarta wa mutum saboda ya karanta suratu yasin kuma a jingina shi ga manzon Allah babu shakka wannan ƙarya ce aka yi wa annabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana gargadi akwai hadari sai na ƙarshe hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna li kulli shay'in qalban komai yana da zuciya wa inna qalbal qur'ani yasin zuciyar alqur'ani ita ce yasin shi ma ba gaskiya bane kuma kaga ya shahara to sai annabi ke cewa man qara'aha fa ka'annama qara'a alqur'ana ashara marratin in ka karanta yasin kamar ka sauke alqur'ani sau 10 ne wannan riwaya guda ce don hadisin nan ya zo da riwayoyi daban-daban kuma dukkan su babu wanda ya inganta daga manzon Allah qalbul qur'an yasin ko a ce sanamuhu don akwai riwaya da ta zo da haka zuciyar alqur'ani ita ce yasin toliyar alqur'ani yasin akwai hadisin kuma da ya zo da ya hada da suratul baqara suratul baqara ita ce toliyar alqur'ani da tozonsa amma yasin fa yasin ita ce zuciyar alqur'ani zaka gani takrijin hadisin a silsilatu da'ifa hadisin 1769 da kuma hadisi na 3260 waɗannan litafai malaman hadisi sun faɗakar da mu babu wani malamin hadisi da ya inganta babu shi ka daina ma ƙoƙarin bincike ba ma za ka samu malamin da ya ce hadisin da ya zo da bayanin falalan yasin akwai wanda ya inganta ba babu saboda ka duk malaman da suka rubuta littafai akan hadisin ƙarya za ka ga sun tara waɗannan hadisai na yasin a ciki daga ciki akwai kitabul mawdu'at wanda shi ne jagora kitabul mawdu'at na ibnul jawzi ya kawo riwayoyin kusan duka yana mujalla na biyu shafi 313 sannan akwai na al-imamu shaukani don za ka samu akasarin malaman hadisi kowane malami kafin ya rasu za ka ga ya ɗan rubuta wani littafi yana matashiya a kan hadisan ƙarya saboda me ya samu lada na kare maganar manzon Allah shi yasa za ka ga malaman hadisi kusan kowa ya ɗan yi littafi ko da ba shi da girma kamar misali al-imamu shaukani yana da alfawa'idul majmu'a sai ya riga rubuta hadisai waɗanda sun tabbata ba gaskiya ba ne a littafin to idan ka dubi littafin nasa daga hadisin 942 har zuwa hadisin 979 duk hadisan sun shafi suratu yasin ne akwai ma malamin da ya rubuta risala musamman littafi mai suna hadisu qalbil qur'ani yasin fil mizani suna littafin ki na wata risala ce wani malami da ake kiransa Muhammad Amr bin Abdul Latif saboda haka yake bayanin wato dalilai da duk aka samu na falalar ita wannan sura babu dalili guda da ya inganta daga manzon Allah babu dalili guda saboda haka idan ma aka tambaye ka wani hadisi ya inganta game da falalar yasin sai ka ce babu babu wani hadisi da ya inganta game da falalar ita wannan sura to sai abu na biyu mu dubi ma'anar yasin din shi kansa bismillahirrahmanirrahim
yasin wal qur'an al hakim
chigo
innaka laminal mursalin على صراط مستقيم
الله سبحانه وتعالى يتي ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فركن ita wannan sura nan ma aka samu sabani game da fassaranta ita suratu yasin misali da Allah madaukake yace yasin me ake nufi da yasin akwai malaman da sun yi magana akai sosai kamar alqawi iya yayi magana akan wannan suran a littafin sa ash-shifa in ka dubi shafin 34 ya kawo bayanin malamai da suka yi daban-daban game da fassaran kalmar yasin na daya akwai hadisi da aka ruwaito daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace li inda rabbi asharatu asma ni ina da sunaye guda 10 a wajen Allah akwai wannan hadisin to amma hadisin bai inganta ba annabi yace ina da sunaye 10 a wajen Allah to sai annabi ya kirga waɗannan sunaye daga cikin su sai yace akwai Taha akwai Yasin ismani lahu wato sunaye ne na annabi Muhammad saboda haka idan aka ce Yasin sunan manzon Allah ne wa ya fada annabi ya fada to amma hadisin bai inganta ba manzon Allah yake cewa yana da sunaye guda 10 a wajen Allah daga cikin su akwai Taha akwai Yasin ai ka san akwai sura Taha sannan kuma akwai sura Yasin to sai annabi ya ce kalmar Taha da kalmar Yasin sunaye ne kuma wannan ya samu wani dalili daga Sa'id ibn Jubair an samu fassaran Sa'id ibn Jubair tabi'i ne Sa'id ibn Jubair yace huwa ismun min asma'i Muhammadin yace wannan yana cikin sunayen annabi Muhammad Yasin tana cikin sunayen manzon Allah sai aka ce mar me dalili tunda tabi'i ne babban malami ne ko kana da hadisi daga manzon Allah yace a babu hadisi amma bari ka ji hujja ai Allah madaukaki yace Yasin wal Qur'anil Hakim me yazo a gaba innaka ana magana da waye annabi Muhammad saboda kai idan aka ce ya kira ne ai na harfun nida'i ne saboda ka ce Yasin ana nufin ya insanu ya kai mutun dai ba kowane mutun za a kira shi a Qur'ani ba sai manzon Allah to kaji inda hujja ta fito ya zama ta fahimta kenan kuma babu shakka fahimtar tana da kyau domin idan aka ce ya harfun nida'i ne kuma sai aka samu wata kalma tasin innaka laminal wal Qur'anil Hakim maganar da ta zo a gaba sai ya zama magana ce ake yi da manzon Allah don haka isa gaskiya akwai malaman da sun yarda da haka akwai fahimtar Abdullah ibn Abbas wanda sahabi ne akwai fahimtar Abdullah ibn Mas'ud sun suna cewa lallai idan aka ce Yasin ana nufin ya insan ya kai dan adam kuma akwai jikan annabi da ake kiransa Ja'faru Sadiqi yana cewa arada ya sayyidu idan Allah ya ce ya Yasin yana nufin ya shugaba da babu shakka kaga wannan yafi a ce ya insan ya mutum idan aka ce ya shugaba ai babu da wani shugaba kamar manzon Allah mukhatabatan li nabiyyi wannan jikan annabi yake faɗa jikan annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya samu fassara fahimta me na magabata kamar yadda muka ce akwai dalilai da ake nuna Abdullah ibn Abbas yana da wannan fahimta Abdullah ibn Mas'ud yana da wannan fahimta in ka dawo ga tabi'ai Sa'id ibn Jubair sannan ga jikan manzon Allah Ja'faru Sadiq daga cikin manyan malaman farko akwai Al-Imam Az-Zajjaj Ibrahim bin Muhammad mai littafin kitab Ma'anil Qur'an wannan yana daga cikin littafai da aka fara rubutawa waɗanda suke fassara kalmomin Al-Qur'ani dan malamin shekaran sa 1134 rabuwan sa da duniya a yau in ka dubi Ma'anil Qur'an akwai littafin ana samu kitab Ma'anil Qur'an yace qila ma'anahu ya Muhammad akwai fahimtar cewa Allah yana kiran annabi ne a farkon suratu Yasin wasu su ce ya insan wasu su ce ya sayyidu ya Muhammad ya rajulun duk an sabu wannan kalmomin to akwai kuma daga cikin jikokin annabi dan sayyiduna Ali da ake kiransa ibnul hanafiya Muhammad ibnul hanafiya yace shi ma a fahimtarsa idan aka ce yasin ma'anarta ya Muhammad to sai na uku fahimta ta uku game da farkon wannan sura fahimtar Abdullah ibn Abbas wanda yake cewa rantsuwa ce Allah yayi idan aka ce yasin yayi rantsuwa ne wa huwa min asma'illahi ta'ala to menene me Allah ya rantse da shi sai Abdullah ibn Abbas yace Allah ya rantse da wani suna daga cikin sunayen shi ba mu sani ba to wannan akwai fahimtar Ka'ab bin Mati'in wani daga cikin tabi'ai wanda shi ma ya yadda da wannan fassara ta Abdullah ibn Abbas rantsuwa ce Allah yayi da wani daga cikin sunaye amma sai yace na annabi ba na Allah ba shi yana cewa yasin qasamun aqsama Allahu ta'ala bihi qabla an yakhluqa as-samaa'a wal arda rantsuwa ne da Allah yayi tun bai halicci sama da ƙasa ba abinda ya rage a halicci sama da ƙasa alfai amin saura shekara 2000 wato da ya rage saura shekara 2000 Allah ya halicci sama da ƙasa sai ya rantsuwa ya Muhammad innaka laminal mursalin ya kai Muhammadu lallai kana cikin manzannin Allah to kaga an samu fahimta kashi uku kenan fahimta kashi uku game da kalmar yasin na farko kamar yadda muka ce akwai wannan bayanin a littafin ash-shifa na alqadi iyad fahimta ta farko ana cewa ai suna ne daga cikin sunayen manzon Allah to wannan gaskiya bai inganta ba na biyu akwai hadisi da aka samu kamar hadisin Abdullah ibn Abbas da hadisin Abdullah ibn Mas'ud na fahimtar su akan cewar Allah yana kiran manzon Allah ne kaga ba rantsuwa kawai bake dan sai fahimta ta uku Abdullah ibn Abbas yace rantsuwa ce Allah yayi da suna daga cikin sunayensa sannan Ka'abul Ahbari yake cewa a rantsuwar Allah yayi ta ne ta kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farkon wannan sura duk waɗannan dalilan gaba ɗaya nan ma babu wanda ya inganta saboda haka idan aka ce yasin sunan annabi ne ba gaskiya ba ne wanda ya fara magana a kai shi ne ibnul qayyim jawziya akwai littafinsa at-tibyan fi aqsamil qur'an littafi ne da ya rubuta musamman saboda bayanin rantsuwan da ya zo a cikin alqur'ani shi yasa ya masa suna aqsamil qur'an in ka dubi shafin 271 ibnul qayyim jawziya ya ce as-sahih meye gaskiya game da ma'anar yasin duk waɗancan dalilai da muka kawo babu wanda ya inganta daga manzon Allah saboda ka karma ka yi aiki da su idan ka ce yasin sunan manzon Allah ya ce a'a ibnul qayyim jawziya ya ce as-sahih maganar gaskiya anna yasin da yasin bi manzilati hamim da yasin da hamim da alif lam mim duk waɗannan harufa da suke zuwa a farkon surori laysat asma'an min asma'in nabi ba sunayen annabi Muhammad bane saboda haka idan aka ce yasin da cewar hamim da cewar alif lam mim ko alif lam ra duk waɗannan babin su guda ne ba sunayen wani ɗan adam ba ne ba sunaye ba ne aqsama subhanahu bi kitabihi Allah ya yi rantsuwa da wani abu a farkon sura amma bai gaya mana menene ba da ya ce yasin bai faɗa mana me yake nufi ba amma sai ya biyo bayan shi da rantsuwa da alqur'ani ya ce wal qur'anil hakim ai bayan kalmar yasin ya kawo wata rantsuwa shi kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala da ya wannan rantsuwa me ya biyo baya a lokacin da Allah ya yi rantsuwa aqsama bi kitabi sai ya rantse da littafinsa ala sidqi rasulihi me yasa Allah ya yi rantsuwa sai ce innaka laminal mursalin lallai kai Muhammad kana cikin manzannin Allah saboda ka rantsuwar da Allah ya yi saboda ya gaskanta manzancin Annabi Muhammad sihhata nubuwwatihi wa risalatihi. Saboda haka yasa sura ce mai daraja mai albarka. Me dalilin rantsuwan da Allah yayi? Yayi rantsuwa ne saboda ya tabbatar ma duniya Annabi Muhammad yana cikin manzannin Allah. Saboda haka shi kaga sura ce mai girma. Shine sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace fa ta'ammal qadar al-muqsam bihi wal muqsam alayhi. Sai ka dubi abubuwa guda biyu. Allah ya rantse da Al-Qur'ani don ya tabbatar da manzancin Annabi Muhammad. To sai ka dubi darajar abubuwa guda biyu, darajar Al-Qur'ani da kuma darajar manzon Allah. Fayambagi an naqtasir ala ma sabata linnabi. Sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace to wannan ya isa ka gane suratu Yasin babbar sura ce, kuma mu tsaya haka shi ya tabbata daga manzon Allah. Min al-asma'i an-nabawiyya ash-sharifa, idan suna zamu bawa annabi mu tabbatar wannan suna hadisi ya inganta game da shi. La siyama wa qad nassa al-ulama'u, bare ma inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace bare ma malaman farko sun yi mana gargadi. Minhum, daga cikin su akwai al-Imam Malik, Imam Tarihul Hijra. Al-Imam Malik yace ala karahiyati tasmiya, ba daidai bane kai ma yaronka suna Taha ko kai ma yaronka suna Yasin, wa asma'i suwar ko ka dauko surorin Al-Qur'ani za ka yi ma yaronka suna da shi, wannan ba daidai bane. Saboda haka babu kyau a yi ma yaro suna Yasin ko a yi ma yaro suna Taha. Ya faɗi wannan, ya ce Al-Imam Malik ya hana musamman saboda hadisai da aka samu ba su inganta daga manzon Allah ba. Ba wannan littafin kaɗai ba, akwai littafin da ya rubuta a kan suna, yanda idan mutum ya samu haihuwa abubuwan da sunna ta tanadar masa, abubuwan da ya kamata ka yi a tsari na sunna. Ya rubuta littafi, wannan littafin shi ne mafi daɗewa kafin a samu littafai na zamani a yanzu. Tuhfatul Maududi bi Ahkamil Mauludi, littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Cikin daɗaɗɗun littafai babu littafin da aka rubuta game da abin da ya shafi jinjiri daga haihuwa zuwa ga suna al-aqiqa kamar littafinsa. In ka dubi shafi na 127 anan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce wa amma ma yadhkuruhu al-awamu, yace in ka ji jahilai, dan abinda ma yake cewa in kaga mutum yana kiran wani wai Yasin sunan Annabi yace jahili ne. Yace idan kaji mutum yana cewa da Yasin da Taha min asma'in nabi, suna cikin sunayen Annabi, sai yace fa ghairu sahihin, ba gaskiya bane. Laysa dalika fi hadisin sahihin wala hasanin wala mursalin wala asarin an sahibin, babu hadisin da ya inganta daga manzon Allah, babu ma hadisi mai kyau, kai koda mursal, yace koda labari da za a samu na sahabi, in ma ka samu labarin bai inganta ba. In ma aka ce maka akwai labarin wanda yake nuna cewar Yasin Taha suna cikin sunayen manzon Allah, wannan yace koda ka gani labarin bai inganta ba. Sai yace saboda haka innama hadhil huruf, harufan da suka zo Yasin mithlu, yana daidai da alif lam mim, yana daidai da hamim da alif lam ra wa nahwiha da makamantansu. Saboda haka in baka san ma'anar waɗancan ba, to ba za ka san ma'anar Yasin ba. Saboda duk sashin su guda ne, wanda wannan shine abu na uku da ya kamata mu sani game da ita suratu Yasin. Waɗannan harufa da suka zo a farko ana kiransu al-huruful muqatta'a fi awa'il suwar, harufa da suka zo a daddatse, ba a hada su an maishe su kalma ba. Za ka gani Allah ya saka su a cikin Al-Qur'ani, Allah ya saka da sanin shi alif lam mim da ha mim. Waɗannan harufa ba daidai bane kai kokarin fassarawa. Mun sha gabatar da bayani akai, kamar misali akwai bayanin Ibn Hazmi wanda ya kawo shi a kitabu al-ihkam fi usulil ahkam, littafi ne na al-usul, yana cikin mafi daɗewar littafai kuma mafi albarka, yana juz'in hudu shafin 124. Yace fa haramun ala kulli muslimin, inji Ibn al-Qayyim Ibn Hazmi, فحرام على كل مسلم ان يطلب معاني الحروف المقطعه حرام ne ga musulmi yayi kokarin sai ya san ma'anar alif lam mim haram ne me yasa aka ce haram ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da alqur'ani har ba duniya bai fassara ba idan ko annabi bai fassara ba ta ina zaka samu ilimin su tunda shi manzon Allah shi yazo da su yazo da surorin nan kuma Allah ya ce ya fassara mana alqur'ani sai ya zama Allah ya saka su a farkon surori to wasu guraren suna iya daukan rantsuwa wasu guraren kuma ba rantsuwa bane saboda haka yasa a farkon suratu yasin idan aka ce yasin shin rantsuwa ne wannan Allah shi ya bar kansa ne amma dai mun san aya ta biyun rantsuwa ce ta farkon rantsuwa ce tanan ne aka san wanda dake cewa ai tunda akwai harfun nida'i kaga kenan ana kiran manzon Allah ne saboda bayyana darajar sa gare mu to ba ma su ba haramun aidan ala kulli muslim an yatluba ma'ani al-aqsam ba ma wadannan harufan ba ai Allah madaukaki ya yi rantsuwa da wasu abubuwa cikin alqur'ani to duk inda Allah ya yi rantsuwa da wani abu kace sai ka san ma'anar rantsuwan nan ma haramun ne don haka yasa zaka gani Allah ya rantse da wasu abubuwa kamar misali azzariyatu kamar at-tur kamar wal mursalati urfa kamar wal adiyati dabha wa ma ashbaha dhalika in za ka fassara ka fassara iya abinda salaf suka iya fassarawa amma abinda bayanin sa bai zo ba kar ka zurfafa domin zaka iya yin ƙarya ga manzon Allah gashi dai an riga an sani idan aka ce at-tur Allah yana rantsuwa da dutsen At-Tur to amma kar ka tsananta ta wajen bayani don manzon Allah bai bayanin ba me yasa Allah ya rantse da dutsen At-Tur baka da ikon ka fada saboda annabi bai fada ba saboda ka abubuwa guda biyu dinnan da kokarin sanin ma'anan haruffan nan da suka zo a farkon surori da kuma kokarin sanin dalilin rantsuwar Allah to waɗannan kowannen su haramun ne inji Ibn Qayyim al-Jawziyya ta sai mu yi tambaya in ji Ibn Hazm kai sai mu yi tambaya mecece falala ta suratu yasin ko kuwa suratu yasin ba ta da falala babu shakka wannan surar tana da falala suratu yasin amma falalanta ba ta kefin hadisin manzon Allah ba ne shine bayanin da Ibn Qayyim al-Jawziyya ya yi a cikin littafansa kaga mun ba da misali da kitabu tibyan fi aqsamil qur'an yace aqsama subhanahu bi kitabihi ala sidqi rasulihi me yasa Allah ya rantse a farkon suratu yasin Allah ya rantse a farkon suratu yasin saboda ya bayyana gaskiyan manzancin annabi don haka in ka dubi yanda Allah madaukake kawo littafin madarijus salikin nan ma Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗi haka yana juz'i na uku shafin 470 me falalar suratu yasin sai ya ce istashhada ala risalatihi Allah da kansa ya kafa shaida akan manzancin annabi Muhammad Allah ya ba da shaidarsa shi kansa ga annabi Muhammad to wannan babu shakka yana nuna suratu yasin babban sura ce kaga kenan inda mutane suke aje suratu yasin ba wannan babin bane ita suratu yasin ta inda take da falala ta gefan darajar manzon Allah ne ta ina saboda Allah ya ba da shaidarsa shi kansa shine ainihin girman suratu yasin ala risalati bi shahadati llahi lahu ka dauka a ce maka Allah da kansa ya kafa shaida ga wani dan adam ai ka san wannan mutumin ya isa to Allah ya kafa shaida ga annabi Muhammad ne shi da kansa Allah yake shaida ga manzon Allah saboda kai sai yace yasin wal qur'anil hakim sai yace innaka laminal mursalin lallai kai Muhammad kana cikin manzannin Allah kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shaida cewa shi menene manzo ne daga Allah waye ba da shaidar Allah da kansa shine sai Ibn al-Qayyim Jawziya ya ce wala budda an na'lam, ya kamata ma a ce mun sani, an tu'lama hadhihi shahada, wannan shaidar ya kamata a san girmanta, wa taqumu biha al-hujja 'ala al-mukazzibina lahu. Idan aka ce annabi ya samu shaidar Allah, kar ka manta a ranar tashin kiyama Allah zai tambayi manzanni, zai tambayi waɗanda aka aika wa manzannin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai ya tambayi waɗanda aka aika wa manzanni, kuma sai ya yi tambaya ga manzanni. Ta abin da zai faru shi ne, idan aka tambayi annabi Adam, tambayi annabi Nuhu, annabi Ibrahim, har da ya zo kan annabi Isa alaihi salam, har a dawo kan annabi Muhammad. Idan aka zo kan manzon Allah, me ya hujjar ka cewa kai annabin gaskiya ne? Sai manzon Allah ya ce Al-Qur'ani. Ai, Allah ya ce sai an tambayi kowa. Kar ka manta har shi kansa manzon Allah sai an tambaye shi. Me ya hujjar ka akan cewar Allah shi ya aike ka da manzanci? Sai manzon Allah ya ce Al-Qur'ani. Sai karanta suratu Yasin, wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Manzon Allah idan ya karanta suratu Yasin, Allah da kansa ya ce kai Muhammad kana cikin manzannin Allah, kuma bai tsaya haka ba, sai ya ce ala siratin mustaqim, waɗanda suka tabbata akan tafarki madaidaici. Kaga idan manzon Allah ya karanta aya ta Al-Qur'ani, magana ta ƙare. Waye ya ba da shaidar annabi manzon Allah ne? Sai a ce Allah. Allah shi ya ba da shaida, Al-Qur'ani ya tabbatar. Shi ne sai Ibn al-Qayyim Jawziya ya ce kana tsammanin wannan ƙaramar martaba ce ga manzon Allah? Wallahi ba ƙaramar daraja ba ce. Kuma wannan shaida saboda girmanta, Allah ya ba da labarinta a cikin Al-Qur'ani a wurare daban-daban. Misali, ya mana ishara a kanta a suratul An'am aya ta 19. A wancan ayar Allah ya yi tambaya, ƙul ka tambaye su, ayyu shay'in akbaru shahada, wace shaida ta fi girma? Ka tambaye su. Idan sun yi shiru, Allah ya ce me? Qulillah. Ka ce shaidar Allah ita ce ta fi ta kowa. To sai ya ce shahidun baini wa bainakum, Allah nan shi ne mai shaida a tsakanina da ku a kan cewar ni ba maƙaryaci ba ne shi ya aiko ni. Kaga Allah ya mana ishara da albarkan da ta zo a farkon suratu Yasin ta waccan aya. Idan ba ka gane darajar suratu Yasin ba, sai ka karanta waccan aya ta 19. Qul ayyu shay'in akbaru shahada, wace shaida ce ta fi girma? Idan aka ce shaidar da ta fi girma ta Allah ce, to kaga sai ka dawo suratu Yasin. Idan Allah ya ce Yasin wal qur'anil hakim, wa yake magana? Allah ne. Sai Allah ya ce innaka laminal mursalin, lalle kai Muhammad kana cikin manzannin Allah. In ka dawo suratul Nisa'i aya ta 166, Allah madaukake ya ce lakinillaha yashhadu bima anzala ilayka, lakinillaha yashhadu bima, lakinillaha yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi. Kaga kenan Allah yana shaida, inji Allah da kansa a suratul Nisa'i, Allah yana shaida bima anzala ilayka, abin da ya saukar gare ka. Wa ya saukar da Al-Qur'ani? Allah ne. Sai Allah madaukake ce anzalahu bi ilmihi, Allah ya saukar da shi ne da iliminsa. Al-Qur'ani bai sauko haka kawai ga manzon Allah ba, Al-Qur'ani ya sauko da sanin Allah. Me Allah ya ce? Baya ga cewar Allah ya ba da shaidan, sai Allah ya ce wal mala'ikatu yashhadun, kuma mala'iku suna shaida. Saboda haka idan aka tashi a lahira ana neman masu shaida ga manzon Allah, waye number one? Shi ne Allah. Ku Allah ya ce wal mala'ikatu yashhaduna, ai mala'iku ma suna shaida. Kai sai Allah ya taƙaita magana ya ce wa kafa billahi shahida, shaidan Allah ma ai ya isa, ba sai an kawo shaidar mala'iku ba. saboda haka yasa ana cewa wa zai ba da shaidar Annabi Muhammad gaskiya ne, wallahi na farkon su shine Allah. Sannan in ka dawo ga suratul Baqara aya ta 252, me Allah ya ce? Ka duba suratul Baqara, Allah yana kora ayoyi ana cikin magana sai Allah ya tsaya, sai ya ce tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ana fa cikin karanta suratul Baqara, Allah yana koro aya, ana bada labari, sai Allah ya dakata, sai ya ce tilka ayatullahi, kaga waɗannan ayoyi na Allah ne, natluha alayka bil haqq, muna karanta su gare ka da akan gaskiya. Sai Allah ya ce wa innaka laminal mursalin, lallai kai Muhammad kana cikin manzannin Allah. Kaga ya zo daidai da irin bayanin da Allah madaukake a farkon suratul Baqara, a suratul Yasin, haka nan Allah ya kawo shi a suratul Baqara, haka nan ya zo a suratul Munafiquna, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Kaga wannan shaida ce ta Allah, Allah ya sani kai Muhammad manzonsa ne. In ka dawo suratul Fathi aya ta 29, Muhammadur Rasulullah, wa yake wannan magana? Allah ne da kansa. To saboda haka da Ibnul Qayyim, waɗannan duk ayoyin da ka jina karanta, Ibnul Qayyim Jauziya shi ya karanta su, da ya gama kawo su sai ya ce fahaza kulluhu shahadatu minhu li rasulihi, waɗannan dalilai duka shaida ce ta Allah ga manzonsa. Saboda haka Allah da kansa yake shaida ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kad azharaha wa bayyanaha, ya bayyana su a cikin alqur'ani, wa bayyana sihhataha gayatul bayani, ya bayyana ingancin su makurar bayani, bi haisu qata'a al-udhra bainahu wa baina ibadihi. Saboda haka manzon Allah a lahira yana katse hanzarin kafirai, babu wani kafiri da zai iya kore manzon Allah. Shi yasa shi alqur'ani littafi ne da Allah madaukaki ya tsara shi. Allah subhanahu wa ta'ala aqama al-hujjata alayhi, ya tabbatar da hujjar manzon Allah akan ta kafirai tun daga duniya har zuwa lahira. To sai bayani na ƙarshe, shine bayani na hudu wanda ya kamata mu sani game da ita wannan sura. Ita wannan sura tana da wasu surori kuma waɗanda Allah madaukaki ya ware su akan tsari guda. Ita suratu Yasin tana cikin tsarin wasu surori waɗanda Allah ya ware su akan aiki ɗaya. Me aikin? Bayyana gaskiyar manzon Allah, saboda darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yasa a cikin alqur'ani surori guda hudu ne, waɗannan surorin Allah madaukaki ya ware su ne kawai saboda darajar Annabi Muhammad. Saboda haka yasa Yasin tana cikin group din waɗannan surori, wanda yana da kyau mu sani. Shi yasa ita suratu Yasin tana da falala, falalarta ta wani gefe tabbatar da gaskiyar manzancin Annabi Muhammad, aikin take nan. Saboda haka babu shakka babban sura ce, kuma ire-irenta guda hudu ne dama a cikin alqur'ani. Banda suratu Yasin, duk wata sura daga cikin waɗannan surorin idan ka ɗauki kowacce za ka ga magana take yi a kan Annabi Muhammad. Misali suratu Yasin, wal qur'anil hakim, innaka, ana magana da wa? Annabi Muhammad. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, sai aka gangara aka ci gaba da bayani akan manzon Allah. Amma rantsuwar da Allah yayi ne saboda ya tabbatar da gaskiyar manzancin Annabi Muhammad. Idan aka ce Annabi manzo ne, to suratu Yasin ta tabbatar babu shakka. Innaka laminal mursalin, me aikin suratu Yasin? Ta tabbatar da gaskiyar manzancin Annabi Muhammad. To na ɗaya, sannan daga cikin waɗannan surorin akwai kuma wata. Ita wannan sura, saboda ta tabbatar ma Annabi albishirin Allah tun ba mu je lahira ba, wannan shi ya nuna darajar manzon Allah ta ke da ta kowa. Kaga dai yanzu kai baka sanin makomaka, sai an tashi a lahira, sai an yi hisabi, to ba kamar manzon Allah ba ne. ka duba da Allah ya saukar da wahayi ga Annabi Muhammad sai ya bashi sura guda ita ce wabbuha Allah ya rantse da hantsi wallaili idza saja da dare idan ya rufe sai ya ce ne ma wadda aka rabbuka wa ma qala kaga nan ana magana da waye Annabi Muhammad to ka karanta zuwa karshen suran zaka ga cewar Allah ya tabbatar da alƙawuran da zai ba wa manzon Allah kai yace wala saufa tarda wala saufa wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda kaga nan alƙawari ne wala saufa yu'tika rabbuka babu shakka Allah zai baka alƙawarin da ya maka da aka faɗi hakan ma Allah bai tsaya ba sai yace sai ka yarda ai Allah madaukaki ya san zuciyar bawa saboda haka Allah ya san me zai mana dadi idan Allah ya ce maka akwai aljanna ka daina tunanin ya kamata a samu kujeru masu laushi Allah ya san me kake so shi yayi kwakwalwarka saboda haka zai yi kujeran daidai yanda kake so to bayan fa Allah ya ce ma annabi zai baka wala saufa yu'tika Allah zai baka aljanna kuma maimakon Allah ya tsaya haka sai ya ce watarba zaka yarda fatarba Allah ya ce zaka yarda da kyautar da Allah zai baka kaga kenan wato annabi zai gamsu hakika Allah madaukaki ya daraja shi to ita wannan sura kaga gaba ɗaya tana bayyana darajar manzon Allah ne suratu duha kamar yanda yasin take bayyana gaskiyar manzancin annabi Muhammad suratu duha take tabbatar da alƙawuran Allah ga manzon Allah wannan ita ce na biyu to sai na uku idan ka dawo wan najmi idha hawa ina rantsuwa da tauraro Allah ya rantsuwa da tauraro lokacin da tauraro yake faduwa me yazo a gaba ma balla sahibukum da wa ake magana da annabi Muhammad to nan kuma kariya ake ba wa manzon Allah cewa ba batacce bane manzon Allah ba batacce bane saboda kafirai suna cewa ai annabi batacce ne ya taho ya bar addinin iyaye da kakanni sai Allah ya saukar da surar da ta bada kariya ma balla sahibukum wama gaba wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kaga wannan sura ta uku ita ma tana cikin waɗannan group din surori waɗanda suke bayyana darajar manzon Allah to idan kana neman ta ƙarshe ita ce suratu nun da Allah ya ce nun sai ya ce wal qalami ina rantsuwa da alqalami wa ma yasturuna da abin da suke rubutu da shi me yace a gaba ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun kai Muhammad ba tababbe bane saboda ni'imar da Allah ya baka na manzanci kaga can Allah ya kare shi annabi ba batacce bane nan kuma Allah ya ce ba tababbe bane waɗannan surori su suka ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yasa babu shakka yasin tana daga cikin surori masu daraja saboda me tana bayyana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu dawo ga tafsiri Allah subhanahu wa ta'ala da yace yasin wal qur'anil hakim yace wal qur'anil hakim ina rantsuwa da al qur'ani al hakimu kaji yanda Allah ya kira shi ina rantsuwa da al qur'ani al hakimu Allah ya rantse da al qur'ani dan ya bayyana darajar manzon Allah shine ibnu qayyim jawziya yace wannan magana babu yara a ciki ana magana ne akan babba sai aka kawo babba Allah ya rantse da babban abu shine alqur'ani don ya tabbatar da babban abu shine manzon Allah da Allah ya tashi magana akan alqur'ani sai ya ce mar alhakim alhakim fi lugha sigatun mubalaga ala wazni fa'ilin bi ma'ana fa'ilin saboda kai sai ake kiran alqur'ani alhakim da ma'ana kamar kashi uku ma'ana kashi uku wanda zaka gani a littafai daban-daban kamar istiqaqu asma'illahi husna shafi na 63 haka ma lisanul arab yana mujallal na 12 shafin 141 musamman tafsirin ibnu usaymin yana da tafsiri mai albarka babu ma tafsirin da ya dace dalibi ya samu kamar irin shi saboda ya fitar da fa'idoji akan kowanne tafsiri in littafin tafsirin sa at-tafsirus samin yana mujallad 11 shafin 177 yace da Allah yace wal qur'anil hakim al-hakim sifatun lil qur'ani ai Allah yace ina rantsuwa da alqur'ani sai yace alhakimu wannan alhakimu din siffa ce ta alqur'ani din saboda haka tana zuwa da ma'ana kashi uku wannan kalma ta alhakim tana zuwa da ma'ana kashi uku kuma ba anan kade bane in ka koma farkon suratul luqman ai nan ma Allah ya kawo wannan kalma ta alhakim Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim kaga nan ma Allah ya danganta alhakimu ga alqur'ani saboda ta kiran alqur'ani da kalmar alhakim ya dace da ma'ana kashi uku fasara uku ne ibnu usaymin yace yakan zo bi ma'ana muhkimun yakan zo da ma'anar muhkamun yakan zo da ma'anar hakimun idan aka ce mu alqur'ani alhakimu yana daukan ma'anar yana iya daukan ma'anar muhkam yana iya daukan ma'anar muhkimun maimakon muhkamun sannan yana iya daukan ma'anar alhakim kulluha tahtamil duka waɗannan kulluha tuhtamal kowannan su yana iya daukan ma'anar alhakimu da Allah madaukaki ya danganta ma kalman alqur'ani misali in ka dubi ayoyin alqur'ani zaka gani fal qur'anu hakimun idan aka ce wal qur'anil hakim ina rantsuwa da alqur'ani sai ka bashi ma'anan alhakim ina rantsuwa da alqur'ani mai hukunci shine alhakim in kai wannan fasara kai daidai me yasa aka ce kai daidai yace in ka dawo alqur'ani zaka taras ai a suratul nisa'i ayata 65 Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum me Allah yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kaga Allah yace idan aka samu sabani a mayar da sabanin gawa ga alqur'ani idan za a mai da sabani ga Allah kaga za a mai da shi ga littafin Allah shine alqur'ani to idan aka ce an mai da alqur'ani mai hukunci kaga kenan idan ka fassara wal qur'anil hakim ina rantsuwa da alqur'ani mai hukunci baka yi laifi ba kaga kenan ana iya fassara alhakimu da alhakimu saboda anan alqur'ani ya zama alhakimu kuma in ka dubi suratul muhammad aya ta 20 inda Allah yake cewa wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura me Allah yake fa idha unzilat suratun muhkamatun idan aka saukar da sura mai hukunci wa dhukira fiha alqitalu ashe kaga sura takan zo da hukunci ashe alqur'ani yana zuwa da hukunci saboda haka idan aka kira alqur'ani alhakimu daidai ne don haka idan ka zo wannan fasara sai ka ce wal qur'anil hakim ina rantsuwa da alqur'ani mai hukunci wannan fasara ta yi daidai sai fasara ta biyu alal qawli bi anna alqur'ani muhkimun me ake cewa al muhkim shine mai tantancewa ana daukan alqur'ani a matsayin al muhkim li'annahu atqana lil ashiya saboda alqur'ani bai kyala komi ba sai da yayi bayani akan sa saboda kai sa alqur'ani ana kiran shi muhkimun littafi mai tantancewa saboda Allah madaukaki ya faɗa misali kamar suratul an'ami aya ta 115 Allah subhanahu wataala yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sai Allah yace la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah subhanahu wataala kaga idan aka ce tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar Allah ta game in dai tabbatun gaskiya da adalci ne babu kalmar da ke tantance al'amura kamar ta Allah subhanahu wataala shine Allah yace wa huwa samiul alim kuma in ka dubi farkon suratu hudu nan ma Allah ya tabbatar shi ya tantance kalmomin alqur'ani yana cewa alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu uhkimat ayat wanda shi ya nuna ana iya fassara kalma ta al-hakim da al-muhkim muhkim wato wanda an tantance ayoyinsa uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabirin sannan na uku idan aka ce ma al-qur'ani al-hakim kana iya fassarawa ina rantsuwa da littafi tsarerre misali zaka ce ina rantsuwa da alqur'ani mai hukunci yayi ina rantsuwa da alqur'ani mai tantancewa yayi ina rantsuwa da alqur'ani tsarerre nan ma yayi saboda idan ka ce muhkam ka fassara alhakim da almuhkam yana nuna littafin alqur'ani an tsara shi lianna allah akama saboda allah subhanahu wa ta'ala shi ya saukar da alqur'ani kamar inda ya fada a farkon suratu hud thumma fussilat min ladun hakimin khabir kaga kenan allah shi ya tsara alqur'ani dan haka ya zama alqur'ani tsararre ne dan haka ake fassara shi da muhkam idan aka ce tsararre la tanaqudha wa la ta'arud alqur'ani baka samun tufka da warwara a cikin sa sai dai fahimtar ka bata kai ka gane ba amma ba za a taba samun tufka da warwara ba sannan ba za a taba samun wato akasi na magana da Allah subhanahu wa ta'ala yi ba wato babu magana da take karo da wata sannan kuma babu tufka da warwara wannan ya zo cikin kalubale da Allah ya mana da suratul nisa aya ta 82 afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera Allah ya ce me yasa ba za su yi la'akari da alqur'ani ba da dai alqur'ani ba daga wurin Allah bane wallahi in ka bude sai ka ringa ganin tufka da warwara alqur'ani babu tufka da warwara fal qur'anu hakimun bi kulli ma'na alhikma saboda haka duk inda aka ce ma alqur'ani alhakim ya dace wajen kalmar alhakim kana iya fassara shi da alqur'ani mai hukunci ko ku alqur'ani mai tantancewa ko kuma alqur'ani tsararre duk wanda ka fassara ya dace da fassaran da salaf suka yi akwai wani littafi ma da wani malami ya rubuta ta wajen magana game da sunayen da suka zo a cikin alqur'ani sunan shi kitabul huda wal bayan fi asma'il qur'an littafin wani malami da ake kiransa Salihu Ibrahim al-Balihi shafi 212 yayi magana game da meye yasa me yasa Allah subhanahu wata'ala yayi rantsuwa da alqur'ani ya kira shi alhakim sai ce in ka duba ai alhakim Allah ya ba mu alqur'ani wannan kalma saboda maganar sa ce dan haka yasa kamar yanda Allah ya kira alqur'ani alhakim idan ka dawo cikin alqur'ani zaka samu ai alhakim sunan Allah ne shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa alhakimu ne don haka yasa a farkon suratul hud yace alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabirin kaga kenan alqur'ani yazo ne daga wajen Allah mai hikima Allah ya kira kansa alhakimu ya kira alqur'ani alhakimu li'annahu alkitabu alladhi laysa ba'dahu kitabun saboda babu wani littafin da zai zo mai daraja a bayan alqur'ani saboda ka sai Allah ya dauki sunan shi ba mu alqur'ani wali annahu alkitabu alladhi anzalahu Allah saboda Allah ya saukar da alqur'ani ya zama madadin shi kansa Allah don haka alqur'ani ya zama shi zai ringa hukunci a doron kasa tashri'an amman likulli mujtama'in bashari Allah ya saukar da alqur'ani dan ya zama littafin doka a doran kasa a duk duniya to sai Allah ya ba mu alqur'anin sunan sa ya ba shi siffan sa Allah alhakim ne sai ba mu alqur'ani wannan kalma ta alhakim wali kulli fardin min afradihi Allah ya sa alqur'ani ya zama littafin da za a yi hukunci da shi hatta yarisa Allahu al-arda wa man 'alayha har zuwa tashin kiyama saboda ka babu wani littafi da zai zo a bayan alqur'ani saboda ka sai yace in ka dubi alqur'ani hakimun fi uslubihi ta tsarin alqur'ani akwai hikima babu shakka duk mai karanta alqur'ani zai gane wata sura in ka dauka sai ka ga yanda take direwa da nun wata sura in ka dauka sai ka ga tana karewa da madda Allah ya tsara kowace sura saboda sai kaga in ka haddace alqur'ani sai ka rika gani kamar wato kamar ajere suke daga wannan sai wannan wannan sai wannan gashi nan abun a cikin armashi kuma kowannan su Allah madaukake ya sa masa uslubin sa daban yace fi uslubihi ra'il jazzabi kowace sura ka dauka sai kaga tana fisgan sha'awarka idan ka misali da zaka dauko suratul furqan tabarakalladhi nazal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nazira da ka fara sai kai sha'awar har zuwa karshe saboda yanda ta kare kuma haka Allah ya tsara suran har zuwa karshenta yanzu misali in ka dubi suratul yasin kaga yanda ta fara to haka za ta kare har zuwa karshenta saboda haka Allah ya tsara alqur'ani shi yasa ake kiransa al-muhkim ai al-muhkam littafin da ya zaman to tsarare hakimun fi hidayatihi wa rahmatihi in ka dubi ta hanyar da alqur'ani ke shiryar da bayi nan ma zaka ga alqur'ani mai hikima ne wa hakimun fi idahihi ta wajen bayani nan ma zaka ga alqur'ani tsarin sa daban ne ta wajen hukunci nan ma zaka ga alqur'ani tsarin sa daban ne wa hakimun fi aqasisihi wa akhbarihi yanda alqur'ani ya bada labari zaka ga tsarin nan ma daban ne wa hakimun fi aqsamihi wa imsalihi rantsuwar da alqur'ani yayi ba zaka taba samu wani littafi da Allah ya saukar wanda yayi masa irin wannan tsarin ba babu a littafin at-taura baka gani a littafin injil ko az-zabur rantsuwar da tazo a cikin alqur'ani tsarin ta daban ne misalin da Allah ya bayar a cikin alqur'ani shi kansa tsarin sa daban ne sai yace Allahu akbaru ma a'zama hadha alqur'an yace wallahi babu littafin da yafi girma kaman alqur'ani laqad balaga al-ghayata fil baha'i wal jamali wal kamali wannan littafi ya kai makura ta wajen bayanin kyau da kamala ta wajen bayanin shari'ar Allah subhanahu wata'ala baka samun littafi wanda yake da tsari irin sa to da Allah ya faɗi wannan kaga yace yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim ya tabbatar annabi yana kan tafarki madaidaici sai me yace a gaba
tanzilul azizir rahim
sai yace tanzilul azizir rahim ai alqur'ani saukarwa ne na shi Allah mabuwayi mai jinkai idan aka ce alhakim kaga sunan Allah ne da aka ce alqur'ani tsarare ne sai aka ce alqur'ani daga wajen waye ya ce daga wajen Allah Allah nan kuma mabuwayi ne mai jin kai saboda kai sa cikin sunayen Allah aka samu alhakamu da kuma alhakimu an samu alhakimu kaga alqur'ani Allah ya bashi suna alhakim shi kansa Allah alhakim bi ma'ana alhakim idan aka ce ma Allah alhakim ana nufin alqadi saboda haka yasa alqur'ani ya zama littafin doka na shari'a a doron kasa me yasa saboda wanda ya saukar da shi shine Allah shine mafi cancantar ya zama alqalin alqale to amma shi Allah ba a kiran sa alqali sai a kira shi alhakim ko a ce masa alhakimu alhakimu yafi alqadi wanda wannan yana bukatar bayani mai dan tsawo amma babu shakka alhakim ga Allah yafi dacewa ka kira Allah alqadi duk da cewar akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna cewar alqur'ani ya sauko ne saboda ayi hukunci da shi a madadin hukuncin Allah tabaraka wataala to don haka yasa ake kiran Allah alhakim alhakam alhakim wanda kowannen su ya dace da shi al-imam al-bayhaqi ya kawo bayanin al-imam al-halimi a littafin al-asma'u was-sifat wannan na shafi na 22 al-imam al-halimi yace idan aka ce ma Allah al-hakim yana daukan ma'anar la yaqulu wa la yaf'alu illa as-sawab Allah mai hikima me ake nufi da hikima hikima tana iya daukan mai hukunci kaga alƙali kenan babu laifi hikima tana iya daukan ƙwararre hikima tana iya daukan mai tantance al'amura sannan idan aka ce al-hakim Al-hikma ibaratun an ma'arifati afdalil ashiya'i ba a cewa mutum mai hikima sai idan ya san abin da yafi daraja bi afdalil ulum ya zama kana da ilimi sannan kana iya zaben abu mafi daraja sai a ce wani mai hikima ne dan hikima ba ta samuwa sai ga wanda yake da ilimi ba a danganta hikima ga jahili saboda kai sa kalmar hikima ga Allah ta dace saboda shi Allah subhanahu wataala shi yake kiyaye al'amura Allah shi ya san al'amura zahirinsu da batininsu kuma Allah shi shine mafi sanin wato inda ya dace a aje kowane abu to wannan shi yasa ake kiran Allah al-Hakim don mai hikima shine wanda zai iya aje abu a inda ya dace kaga yana da kwarewa yana da ilimi ya san wannan abu ya dace da nan sai ya aje shi to wannan shi ake cewa al-Hakim to idan aka ce tanzilal azizir rahim al-Qur'ani saukarwa ne daga wajen Allah mabuwayi mai jin kai kuma kaga ana magana ne akan manzon Allah wato wannan shi yake nuna mana cewar aiko annabi ga duniya wallahi jin kai ne gare mu baki daya me yasa Allah ya aiko manzon sa saboda buwayar Allah idan aka hada zuwan annabi da buwaya zuwan annabi da rahama sai gwada cewar zuwan manzon Allah rahama ce ga duniya kuma gaskiya ne saboda duk al'ummar da musulunci ya shiga a cikin ta zaka ga ta gyaru kuma duk jama'an da musulunci ya batta zaka ga wannan jama'ar ba ta cikin tsari saboda haka yasa ashe zuwan annabi rahama ne idan aka hada zuwan annabi da buwaya me yake karantar da mu yana gwada tunda Allah shi ya aiko annabi ya tabbatar annabi yana cikin manzanni Allah nan kuma al-Azizu ne ashe babu wanda zai gagari manzon Allah a duniya kaga kenan wannan ma yana dada nuna darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب